kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Niger na tuna a ranar yau
da ranar yawon bude ido sai dai wannan fannin na huskantar kuma baya a kasar sanadiyar tawaye da abzinawa suka yi a arewacin kasar a ɗan shekarun da suka gabata kuma rashin tsaro da ke samu asali daga yaƙe-yaƙe a kasar Libya da Mali na ɗan kaifin kishin Islama kasancewar ɗan yawon bude idon da ke zuwa jamhuriyar Niger na sha'awar a mafi akasarin lokaci ziyar arewacin kasar mai cike da tarihi na tsoro ga lafiyar jikinsu. Muhammad Boto shine ministan yawon bude ido na jamhuriyar Niger.
Harka yawon bude ido aiki ne da yake da muhimmanci ƙarshen kasar saboda akwai wanda yake ba cikin ka'ida ba suke aiki kuma suna samun amfani. Kuma wannan amfani ba wanda ka samu amfani shi, ka gwamnati ba samu amfani shi, kuma hallo ba a samu amfani shi hanyar aiki. Ya kamata a ce duka wanda yake aikin wannan zama ta bi ka'ida.
A cewar Haruna Baba, shugaban ma'aikatar yawon bude ido ta jihar Agadez, a can shekarun da suka gabata da Turawa ne ke tururuga zuwa arewacin kasar ana samun alheri mai yawa.
A lokacin da sai fama wa kata muke kashewa sa'an nan babu ita sai wannan faran faransai Turawa da ke zauwa suke kawo shi. Kuma sa'an nan masu aikin hannu abinda ke rila goma turist sai sai ma shi ta goma. Sai muka samu wata mishkila kasashen Turawa masu so su zo Nijar da kasashen Amerika sai aka ce musu.
Shi ma Muhammadu wani makeyi da a can shekarun da suka gabata ke samun kuɗaɗe sosai daga hannun Turawa ɗan yawon bude ido da ke ziyartar jamhuriyar Nijar na cewa a halin yanzu babu wata damawa daga hannun ɗan yawon bude idon.
A shekarun baya lokacin da akwai Turawa akwai harkoki akwai kasuwa wannan ana samu, amma ga yanzu baka da ƙarfi balle ka yi aiki wanda zaka samu wani abu. Kenan abu dai gashi nan dai rihar asiri ɗaya ne muke ciki yanzu.
Kuma bayar sha'anin shigar kuɗaɗe wa jamhuriyar Nijar ba ƙarama hasara ce ba sanadiyar karamcewar samun ɗan yawon bude ido da ke ziyartar ƙasar wannan ko sanadiyar tsoron da suke yi ga lafiyar jikinsu ganin cewa ƙasashe da dama da ke kewaye da jamhuriyar Nijar na fama da matsaloli na ta'addanci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.